الكريمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأصل التأله التعبد، والتعبد آخر مراتب الحب، يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه. هل ينزو أشكين وانن قبا وكما متاكينا كونا كونا تألا مدوكة نسأل كما ليكي جوا أصل التألف شيني واتو سوكا أبن بوكا هو أشي وانا ألا لي يأتي التعبد شيني بوكا shi kuma a ta'abbu shine karshen kokololuwar daraja ta kauna. Ma'ana kauna tana iya kaiwa har a ce mai kaunar kamar bauta yake ga wanda yake kauna shi. Shi yasa Allah yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah. Sun yi wasu alloli kuma bayan Allah madaukakin sarki da suke kaunar su wato kaman yanda suke kaunar Allah. Har ya kai wannan kaunar ta kai ga suna wato sanya musu haƙƙi na Allah shine haƙƙi na bauta, sai zama suna bauta musu. Kenan idan kauna ta yi nisa tana iya kaiwa ga bauta. Akan ce wato ma'ana kauna ta bauta maza kuma ta dabaibaye shi ko kuma ta daure shi idan aka mallake shi kuma ya zama ya kaskanta ga mai abin kaunarsa. To malai yace fal mahabbatu haqiqatul ubudiyya, lallai ita kauna ita ce hakikanin bauta. Domin duk wanda ake bauta masa ana kaunarsa ne, son sa ne yasa ake bauta masa. Me yasa ake bauta ma Allah? Saboda kauna. Masu bauta ma wani Allah me yasa suke bauta musu? Saboda kaunarsu da su. Ko wanda zai dinga bauta ma wani malaminsa ko wani bawan Allah ko wani kabari ko wani dutse ko wani dabba, me yasa yake bauta masa? Saboda kauna. Kenan hakikanin bauta shine kauna. Domin babu kauna to ba za a yi bautar ba. In babu kauna ba za a yi bauta ba. Malam yace to wa hal tumkinul inabatu bidunil mahabba, shin za a iya komewa ga Allah ba tare da kaunarsa ba? Ko kuma yarda, ko kuma godiya, ko yabo, ko tsoro, ko kuma nema da tsammani. Yace wa hali sabru fil haqiqati illa sabrul muhibbin, ai babu wani hakuri illa hakurin masu kauna. Masu hakuri abin da yake kai su ga tsananin hakuri shine kauna da suke. Ce fa innahu inna ma yatawakkalu ala al mahbubi fi husuli mahabbihi wa maradihi, domin duk wanda yake dogaro akan abin kaunarsa yana dogaro akan sa ne cikin samun abin da yake so da kuma abin da yake yarda da shi. Yace wa kadhalika zuhud, haka nan kuma kamewa da tsantseni da gujewa. Fil haqiqa huwa zuhudul muhibbina, shine zuhud na masu kauna. Fa innahum yazhaduna fi mahabbati ma siwa mahbubihim fi mahabbati, domin su suna kaurace ma, suna nisantar, suna gujewa wato cikin kaunarsu duk abinda ba abin kaunarsu bane saboda su kaunace shi. Ma'ana masu zuhud, masu nisantar duniya, suna nisantar ta ne saboda wa? Saboda mahaliccinsu. Shi yasa suke barin ta, suna barin ta saboda kaunar shi ne. Ta haka suna barin wani abubuwa saboda kaunar Allah. Wa kadhalika al-haya, malai ce haka nan kunya. Fil haqiqa innama huwa haya'ul muhibbina, ita ce kunya kan masu kauna. Fa innahu yatawalladu min bayni al-hubbi wa ta'zimi, domin abu ne da yake wato samuwa ko yake haifuwa tsakanin kauna da girmamawa. Ma'ana kunya abu ne da yake tsakanin kauna da girmamawa. Wa amma ma la yakunu an mahabbatin fa zalika khawfun mahad, amma da abinda ba an yi shi saboda wato kauna bane to wannan ya zama tsoro ne kuma. Wa kadhalika maqamul faqr, malai yace haka nan kuma mataki na nuna bukata ga Allah. Fa innahu fil haqiqati, haqiqanin abinda ake nufi da wato talauci ko kuma bukatuwa shine faqrul arwahi ila mahbubiha, ma'ana rayuka su dinga nuna bukatuwarsu ga wanda suke so. Wa huwa a'la anwa'il faqr, shine mafi kololuwar daraja na talauci, ma'ana nuna bukata ga mahalicci. Fa innahu la faqra atamma min faqril qalbi, domin babu wani talauci da yafi cika fiye ko kuma bukata fiye da bukatar zuciya. Ila man yuhibbuhu, ga wanda yake so. La siya ma yace musamman ma iza wahadahu fil hubbi, idan ya tsayanta shi a cikin kauna din. Walam yajid min mu'awadan siwahu, bai da wani wanda zai iya tarayya da shi ko zai maye gurbin wannan kauna din. Ce hadha haqiqatul faqr inda al-arifin, an ce mutum mai bukata ne wannan ne bukatarsa, ana sun sanya bukatar su a cikin neman yardan mahaliccin su. Wa kadhalika al-ghina, haka ne yace wadata ma ba komai bane wadata illa wadatar zuci, huwa ghina al-qalb, shine cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ghina ghina al-qalb, wadata ita ce wadatar zuci, ba wai abin da mutum yake da abin hannu shine wadata ba. Wani yana da abin hannu amma zuciyar shi bata wadatu ba, ma'ana bata wadatu ba, zai iya saba ma Allah a cikin da zuciyarsa, kaga ba wadata a ciki. Inda ya wadatu da Allah madaukakin sarki, ba zai je yayi abin da Allah bai so ba. Dan haka yace huwa ghinal qalbi bi husuli mahbubihi, dan sama abin da suke so na kauna. Wa kadhalika shauqu ila Allah ta'ala, da kuma bege da kauna ta Allah madaukakin sarki. Wa liqa'ihi, da saduwa da shi. Fa innahu lubbul mahabbati wa sirruha kama ya'lam, yake domin wannan shine shike wato asalin roman kauna kamar yanda zai so. Da haka maganar kauna cewa Allah yana kaunar bayinsa, bayinsa na kaunarsa, wannan abu ne tabbatacce. Shine ma da yake cewa duk wanda ya kore wannan, fa munkiru hadhihi mas'ala, duk wanda ya ce wai Allah bai kauna, ba a kaunarsa. Wa mu'attiluha min al-qulubi mu'attalun lidhalika kullihi, ma'ana kamar ya rushe komai da komai ne. Wa hijabuhu akshafu al-hujubi, hakanan shamakinsa shine shamakin da yafi zama na tsaraici, mutumin da yace ai ba a kaunar Allah, Allah bai kauna. Wa qalbuhu, zuciyarsa kuma akthar qulubi, ita ce zuciyar da tafi kowace bushewa da kekacewa. Wa abadiha anillah, ita tafi nisa da Allah. Huwa munkirun, kuma sannan shi din nan mai ƙaryatawa ne li kullati Ibrahim alayhi salam, da wannan matsayi na al-kulla, wanda malam zai kawo shi a cikin maratibul mahabba. Akwai matakai matakai da suke na kauna. Ai Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, ai nau'i ne na kauna. Allah ya rike annabi Ibrahim, a Hausance ana cewa badadiyarsa ko, ma'ana wanda yafi sansa fiye da kowa. To sai kai ka zo ka ce Allah bai kauna, ba a kaunarsa, to ya za ka yi da wannan kulla din ta annabi Ibrahim? Kuma Allah ne ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah ya rike shi khalil, abin kaunarsa. Kai ka zo ka ce Allah bai kauna, to kaga wannan ya riga ya kauce ma hanya. Inan mala ya ce fa innal khullata, ita wannan al-khulla din ita ce kamalul mahabba, ita ce cikar kauna. Shi yasa ba wanda yake samun ta kamar yanda ya gabata da rasulmu na baya, mutane biyu ne kadai suka same ta a wajen Allah madaukakin sarki, daga annabi Ibrahim sai kuma dan zan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ana su ne kololuwan daraja suka kai a wajen Allah madaukakin sarki a wannan gaba din, ba wanda ya kai su, babu wanda ya kai su. Yace wa huwa yata'awwalu al-khalila bil muhtaji, fa khalilullahi indahu, khalilullahi indahu huwa al-muhtaji. Dan haka khalil din Allah shine mai bukata. Qala fa kam ala qawlihi lillahi min khalilin min barrin wa fajirin bal mu'minun wa kafir, id kathirun min al-fujjari wal kuffar man yunazzilu hawaijahu kullaha billahi. Kai cikin bayan Allah ma za ka samu wani fajiri ne, wani mumini, wani kafiri ne, wani mai sabo, amma dukkansu za ka samu suna kai bukatunsu duka zuwa wajen Allah. Sai ka ga kafiri yana nema a wajen Allah, sai ka ga mai sabon Allah yana nema a wajen Allah. Sagiraha wa kabiraha, da kananan bukatu da manyan bukatu. ويرى نفسه احوج شيء الى ربه في كل حالته وما زي دinga ganin kaman yafi kowa buƙatar Allah wa daukaki sarki a kowane hali fala bil kullati aqarra al munkiruna wala bil ubudiyyati wala bi tauhid al ilahiyyati wala bi haqiqati al islam wal iman wal ihsan shi yasa su masu kore kauna din cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa to wannan su dai ba su tabbatar da bauta ga Allah ba ko kadaita Allah ba hatta abin da ya shafi rukunai na musulunci da ginshikansa ba su tabbatar da su ba da imani da ihsani shi yasa wanda ya fara kawo wannan aqidar mummuna ta cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa ta kore ma Allah wasu sufofi ana kiran shi Al-Ja'ad ibn Dirham sunan mutumin kenan shi ya fara kawo wannan mummunar aqidar kuma wasu suka dauke ta to sai aka yi wani zamani aka samu wani sarki wannan sarkin yana kan tafarki na daidai ana kiran shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri shi yasa wata idi sallar idi da aka zo shi wannan Ja'ad din Ja'ad ibn Dirham yana masallacin za a yi sallar idi shi kuma wannan shugaba shi ne wanda zai jagoranci sallar idi kamar yadda khalifofi suke jagoranci na addini to lokacin da ya zo sai ya yi wata magana shi wannan shugaba ya ce ayyuhan nas ya ku mutane kowa ya je ya yi layya Allah ya karɓi layyanku domin ni yau ni zan yi layya da wannan mutumin mai cewa Allah bai kauna ba a kaunarsa ya ce fa inni mudahhin bil Ja'd ibn Dirham domin kuwa Ja'd ya ce Allah bai riƙe annabi Ibrahim Khalil ba ya ƙaryata Allah kenan kuma ya ce Allah bai yi magana da annabin Musa ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima kenan ya yi kafirci ya kafirta ya ce wannan kafiri ne yanzu kuma an yi da shi ya ki janyewa don haka ya ce ta'ala Allah amma ya kulu Ja'd uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da wannan mutumin yake faɗa da haka a take a wannan mumbari ya sauko ya yanka shi kamar yadda ake yanka rago ya ce tunda ya kafirce ma Allah a ya ce Allah bai magana ya ce kuma Allah bai kauna to ya zama babu Allah kenan ya kone ma Allah siffofinsa kenan abin da yake so ya ce alqur'ani ba magana Allah ba ce tunda wanda ya ce Allah bai magana kuma mun san san cewa ai alqur'ani zancen waye a haka ake cewa ko alqur'ani kalamullah zance ne na Allah shi ya ce Allah bai magana shi abin da yake cewa wani abu ne kawai da Allah ya ji yayi nufin cewa ya kasance kawai sai kasance ba tare da yayi magana ba ina yake lokacin da Allah yake magana da mala'iku wa idza rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko Allah ya magana da mala'iku ai ko haka nan Allah ya ce wa kunna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ko Allah ya ce ya kai adamu ku zauna da kai da matarka gida aljanna Allah ne ya gaya musu ai haka duk wannan maganganun waye su Allah ne yayi Allah ya magana da annabawansa ya musu wahayi annabu Nuhu Allah yake cewa ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ya Musa Allah yake inni ana rabbuka duk wannan ya ce Allah bai magana to ga wanda ya faɗi wannan ya ƙaryata Allah ke yayi kafirci kuma an yi ya janye ya ki janyewa kuma wasu suka goyi aqidar to shi yasa wannan shugaban sai ya dauki wannan matakin ce to kowa ya layya da abin layyansa ragon layyansa ni yau wannan ne ragon layyana dan neman kusanci da Allah sai yanka shi kuwa dan haka lallai musulmi sun gode da wannan abin da aka aikata haka nan bayan sa ma an samu wani mutum da ake kiran shi Al-Hallaj Al-Hallaj shi ma haka aka mishi irin wannan kisa saboda yana cikin masu cewa Allah madaukakin sarki ya cuɗanya da bayinsa kamar yadda kirista suke cewa Allah ɗayan uku ne to shi ma haka ya zo da wannan mummunar aqida to dukansu an musu wannan hukunci sannan mai kore ma Allah ƙauna in ka kore ma Allah siffa ɗaya kamar ka kore masa duk siffofi ne in ka ce Allah bai ji to ka ce Allah bai gani in ka ce Allah bai gani ka nuna cewa Allah bai da sani haka Allah yana da siffofi na cika lahul asma'ul husna was sifatul ula Allah yana da kyawawan sunaye kuma yana da siffofi waɗanda suke cika ku madaukaka babu na ƙasa a cikin siffar Allah madaukakin zarki gaba daya duka siffofin shi siffofi ne na kamala na cika ba siffofi na ƙasa ba kuma malam sai yace faslun maratibul mahabba matakai na kauna akwai matakai da yawa na kauna da ake jera su malam yace awwaluha na farko al alaka shi ake kira alaka alaka shine ake relationship shine alaka ne ake kira shi da Hausa abota ko eh na'am a ba amini ba bai kai amini ba wannan wata alaka ce ko a ko eh a relationship ba yanzu a ce mutum yana relationship da wata mata ai ba ya aure ba tukunna an fara ne ko alaka ake kiran wannan a Hausa ma alaka ake kiran mana alaka ma'ana tana iya yiwuwa ta ci gaba tana iya yiwuwa ta kai to farkon matakin kauna shine ma alaka ai sai an samu alaka kafin a ginin wani abu daga baya kafin so ya zo ai sai an gina alaka ai kafin wani abu ya biyo baya in babu alaka ba wani abin da zai biyo baya ai saboda haka yace farkon mataki na kauna shine alaka kuma an kira shi alaka li ta'alluq alqalbi bil mahbubi saboda zuciya za ta rayu da wannan da take so yasa wani mai waka yake cewa a alaqatun ummi alwalidati bu'aida ma afnanu ra'saki katugamin mikhlasi wani ne wato bayan ya rabu da wata wacce yake kaunarta bayan tsawon lokaci duk sun tsufa ita ma ta tsufa ta yi kurbura sai take dawowa take cewa su zo su ci gaba da wannan alaƙar ya ce a'a haba wance bayan wato gashin kanki duk ya yi furfura ya yi kaman wani gashi wani ganye da yake koma ya zama fari wace alaƙa kuma za a yi ai alaƙa ta ƙare kenan akwai abin da ake kira alaƙa alaƙa kaga ba matakin farko ne ko abin da suke cewa date ta ce wani yana dating ɗin wata ana yi ko a social media sai mutum ya dinga dating ɗin wata suna magana suna hira suna zance suna gina wani abu na san juna amma alaƙa ce da haka shi wannan ba ɗauke shi wani abu wanda yake wai mai girma ba alaƙa ce bai kai soyayya ba to na biyu ya ce al'irada shi ma nau'i ne na ƙauna shi ne nufi ma'ana zuciyar ta dinga karkata tana ƙudurta wani abu shi ne irada وهي ميل القلب الى محبوبه وطلبه له shine zuciyar ta dinga karkata zuwa ga wanda take so kuma ta dinga nema sai na uku asalita asbaba asbaba kaman a ce a dinga kwankwato da abu ko a dinga kwararo abu shi ma nau'i ne wa huwa insibabul qalbi ilayhi shine zuciya ta dinga wato ma'ana kwararowa bi haisu la yamlikuhu sahibu ta yanda wanda ya shiga wannan matakin yanzu baya iya mallakar zuciyarsa kaman yanda ruwa ne yake zuba a cikin wato abin nan ƙorami yake yawo waye zai iya tsare shi babu da haka fasmu sifa minha sabbun wal fi'lu sabba yasaba ilayhi yasbu sabban wa sababatan fa aqabu baina al mudha'afi wal mu'tal wa ja'alu الفعل من المرتل والصفة ويقال الصبا وانا ليش يا متاكي ينا بيان ينداك تأكرو كلمة سي متاكي نهود يشي الغرام الغرام شنا عن متاكي ننك أونا يشي وهو الحب اللازم للقلب شنا وان سود ذيش غزوتي يا يدولي عشكين زوتي يا كيبتا الله يا رب عمد يشي مبانا سام الله يا كيبتا أزوتي kamar yanzu wanda zai samu garam ya haɗe da wasu abokansa ya kira buwa da su kuma na banza ne a yana faruwa ko kaga an kasa raba shi da wasu wannan ya shiga cikin garam saboda abin yana ratayuwa da shi ne baya taɓa iya rabuwa da shi shi yasa ya ce wa huwa al-hubbul lazimu lil qalbi alladhi la yufarifuhu baya rabuwa da zuciya bal yulazimuhu kamulazamati al-gharimi li gharimi kaman yanda mai bashi yake bin wani bashi baya rabuwa da shi sai ya biya shi bashin, to haka irin wannan san yake. Shi yasa aka kira azabar wuta garaman, Allah ya ce inna azabaha kana garaman. Wannan irin abin nan duk abin nan alaka ce mai karfi, cewa azabar wuta ba ta taba rabuwa da su, shine kana garaman. Al-khamisa na biyar al-widad shine al-wuddu, ayya cewa al-wud daga cikin sunayen Allah al-wadud. Akwai al-wadud, me ya al-wadud? Wanda yake mai kauna ko wanda ake kaunarsa, an gane ko? Wannan kauna ne da kuma tausayawa, kamar yadda Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah ya ce mawadda, bai ce mahabbatan ba, ya wuce ba kai mahabba ba, ana mawadda ne ko kuma an wuce mahabba, an kai wani mataki ne na kauna, wani danko ne wanda yake mai karfi sosai, abinda yake alakar da take tsakanin mace da miji, ai ta wuce so kuma ai, ko ta zama wani abu ne, ana akan zo wani lokacin a zama fa abu daya, ma'ana abu daya kai da ƴan uwanta kun zama abu daya, ita da ƴan uwanka sun zama abu daya. To wannan shine al-wud, yace wa huwa saful mahabba, shine kauna wacce take mai tsafta, wacce take mai tsafta, wa khalisaha kuma ta tsantsa ta asali, wa lubbuha kuma mai taroman gaske, wal wadudu min asma'ir rabbi, daga cikin sunayen Allah akwai al-wadud. Allah yace wa huwa الغفور الودود ذو العرش الودود هكذا النبي شعيب يجي ما متى ننسى شو إن ربي رحيم ودود ذاك الودود سنن الله تو أشكي ما أنا سنن وسوسك شيء أبن دا أكي نفي أنه المودود أي وند أكي سنشي تو من الله شيء أكي سو كما عند إمام البخاري فدائي شيء الودود الحبيب وند أكي سو wasu kuma suka ce al-wadud ma'anar shi al-wadi li ibadihi, mai kaunar bayinsa. Kuma duka ma'anar in ka dauka haka ne, Allah yana kaunar bayinsa kuma bayi ma suna kaunar sa, kenan sunan yana daukan duka ma'anonin guda biyu, ay al-muhibbu lahum, mai kaunar su, wa qaranahu bismihi al-ghafur, Allah ya raba wannan sunan da sunan shi al-ghafur, yace wa huwa al-ghafurul wadud, Allah ya raba shi daman domin ya shelanta bi annahu yaghfiru dhanba, cewa shi mai gafarta zunubi ne, wa yuhibbu ta'iba minhu, kuma yana kaunar wanda yake barin zunubi, Allah yana kaunar masu barin zunubi, wa yawaddu fa haddu ta'ibi nailul maghfirati minhu, dan haka rabban mai tuba shine ya samu wannan gafarar ta Allah, Allah ya sanya mu cikin su. قال وعلى القول الأول الودود في معنى يكون سر الاقتران أي اقتران الودود بالغفور، أن معنى قام سكان الودود دغافرا شو أدوان أن لا يكي كونسا تو أن لا ينسنش درهم أن لا ينسنش دغافرا دوان أن لا يكي كونسا أن لا يسن يامش ينباين زل يكي كونا. السادسة الشغب، وانا شيني نشدا شي وانا بايدة شو kauna ce da take rufe ma mutum ido da baya ganin gaskiya, shine kaman wanda suke cewa so makawo, ko kai mutum yana son abu duk rashin kyan shi, inda yana so kai ne sai kai ne kake ganin rashin kyan shi, baya ganin rashin kyan, to shi yasa ce wannan shi mara kyau, shi yasa yanzu wanda zai sha giya ai shi kyan da yake gani, kai kuma kana ganin ba ta da kyau, to kaga ya shiga shagal, duk ko idan shi ya rufe duk abin da zaka gaya masa ba zai yadda ba ta da kyau, ba yadda zai da ba ta da kyau, ko wanda zai aikata wani saban Allah duk yadda za ka yi da shi, shi ba zai ga cewa wannan ɗin shi ne daidai. To wannan ana cewa ash-shagaf, shagafa bi kaza fa huwa majkufun bihi wa kad shagafahu al-mahbub, ay wasala hubbuhu ila shigafi qalbihi, ma'ana kaunar ta shiga can cikin zuciyar, kama qala niswa, kaman yadda matan nan suka gaya ma matar shugaban nan na Misra da aka kai annabi Yusuf gidan, suka ce kad shagafa ha hubba, lallai san annabi Yusuf ya fada cikin zuciyarta, ma'ana ya rufe mata ido, to in ba haka ba ya mace babba za ta yi alaka da yaron gidanta, kuma shi baya so, kuma ita take sama da shi take gaba da shi matsayin su ba daya ba kuma tana da miji to kaga wannan yake nuna cewa abinda ta shige yanzu ba ta ganin komai ya rufe mata ido to shi yasa irin wannan shine wanda yake da hatsari yana da hatsarin gaske zai iya rufe ma mutum ido baya ganin komai kuma wani zai kaga Allah yana jaraban su da irin wannan abin Allah ya tsare wani zai kaga Allah ya hada shi da wani abu na saban Allah sai ga ba zai taba iya ganin rashin kanshi ba bal kai da kake nuna masa cewa ba daidai bane yana ganin cewa kai makiyinsa ne yana faruwa ko kaga mutum yana tare da wata mace wacce ta bata masa rayuwarsa ko tana bata mishi ko tana kai shi ga halaka amma shi baya gani duk ana samun haka yana cikin mene sai a ce yana cikin shaga wani ya riga ya bata sai Allah ne zai ceto shi kuma da yace malamai sun yi magana akan wannan nau'i na kauna din maganganu guda uku yace na farko annahu al-hubbul mustawli ala al-qalbi shine so da yake mamaye zuciya bi haisu yajibuhu an ghairi duk wani abu baya ciki sai wannan abu الثاني الحب الواصل الى داخل القلب وي san da yake ratsawa har sai ya shiga zuciya kina akwai san da bai shiga zuciya ba akwai so na harshe akwai so na gani kaga abu kana san shi da idan ka kawai bai kai zuciya ba ko akwai so na magana akwai san da kuma zai shiga zuciya to shine irin wannan الثالث نقول أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب شو أقوي وني يانا ده أن رفي زوجي هذا معنى يا زما كمان كاريا نجازوجي يا زما سالي إن كان سو كسا كأجي سنسو سك ساشا أكيدي كو هذا وانا أبو بزيد يزوا شجع كيرين يتوتر دشيبا تو إذا زوجي أتنا ده إيه نوع نان أبو ونان كاريا كمان كيدي تنا تكين سالي to shi irin wannan san zai ratsa wannan wajen har ya shige je ya samu zuciya shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi kenan in ya shiga sai ya je dan haka zai je zuciya ne kai tsaye kawai ba tare da kewaye-kewaye ba kai tsaye ke kutsawa a wasu ala wa qara'a ba'du salafi sha'afaha bil ayn wasu na cewa sha'af wasu na cewa shaga an gane ko cewa san ya tafi da ita har ba ta ganin komai asabi a nabiya na bakwai al-ishku akwai abin da ake kira al-ishku shi ma nau'i ne na kauna wannan shi kuma shi ma mara kyau ne kamar yanzu ma da ya fara shiga waɗanda suke zama na barna kaga shagaf dai ba wanda zai so a ce ya shiga irin wannan soyayya soyayyar za ta rufe ma ido ba ka ganin daidai to sai al-ishku al-ishku shi ma haka وهو الحب المفرد شيني قونا وشتكي تبرنا الذي يخاف على صاحبه منه والذي يكيم تم يوسع أبو بواما والذي يجي مصدوره وعليه تأول إبراهيم ومحمد ابن عبد الوهاب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وسمع المسكة شيدا الله يجي الله كدك أورا من أبندا يفكر فمت وإلا يشكو كينا domin zai fi karfin mutum zai kai ka ga halaka wa rufi'a ila ibn abbas radiyallahu anhuma shabun wa huwa ya'rifuhu qad sara kan khilal fa qala ma bihi qadu al-ishku cewa wani saurayi an kawo shi wajen abdullahi dan abbas ya rame ya kare ya zama kaman wani tsinke haka kaman baya ci baya sha abdullahi dan abbas yace me ya damu shi aka ce ya shiga wata soyayya da ta kai ishku kuma kaga a cikin masu soyayya akwai masu wannan sai kaga ta daina cin abinci ta daina sha ta daina tunanin iyayenta komai tana tunanin wani ko shi ya daina tunanin kowa sai ita sai ga duk ya kare ya lalace komai nashi ya ki gaba ya ki baya kaga wannan ai ba mai kyau bane wannan shine al-ishku so ابن عباس سكتي الاشكو فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من الاشكو دا عبد الله بن عباس يجا متمن حال دي يشي تو ياي تاي وان عرفة وان شيكرا يشي الدعاء دي تاي الله يربا شي دا ايرون وان ابو kirin wannan so da zai kai mutum zuwa ne sai Allah ya raba shi da shi addu'a da yayi ranar arba kenan Allah ya raba shi da wannan to abin da zai kai ka ga wannan kuma ana samun mutane haka ko musamman ma wasu samari da ƴan mata haka sukan kai wannan nau'i na kauna aiko sai ka ga ba ci ba sha komai kawai ta rataya akan wani ko shi komai ya rataya akan wata gani yake in bai aure ta ba sai dai ya mutu ko in ba ta aure shi ba sai dai ta mutu kuma ba a gushe ba ana yin shi har yanzu kila ma yanzu ba mamaki akwai wasu da suke cikin wannan hali a cikin mutane ba mamaki akwai su kuma azaba ce azaba ce in har mutum bai yarda da kaddara Allah ba to lallai zai dinga azabtuwa yana fushi da hukuncin Allah to Allah ya sa ba rabon ka ba to menene kuma na bata lokaci sai ka koma ka karbi hukuncin Allah ka yarda da shi ai shine wal imanu bil qadari khairi wa sharri imani da kaddara kyakkyawansa da kuma mara dadinsa to mana yace yanda aka tsakuro wannan ma'ana ta al-ishqu a harshen larabci domin duk wata kalma tana da alaka da ya aka samo ta yace maganganu guda biyu ne na biyu annahu min al-ishqati muharrakatan wa hiya nabtun asfar yaltawi ala shajari fa shubbiha bihi al-ashiq yake cewa akwai abin da ake kira me ake kiran shi ne akwai abin da yake tofo a cikin bishiya sai ga yana tabin bishiya yana tabin reshenta kauce ya ce ai wani kauce ya zo ya hana bishiya motsi ko in ba a zo an cire shi ba ma za ka ga ba za ta yi abin da ake so ba za ka ga shi ba yi da alaka da bishiyar wani ganye ne daban daga wani waje sai ya zo ya yi tabin reshen yana bin nan sai ka ga ya yi yawo ya yi yawa sai ya hana komai yi a bishiyar to wai daga wannan kalmar aka ɗauko al'ishi to ka ga al'ishi abu ne mara kyau kuwa mana zai iya shiga zuciya diya ana ta motsi kamar yadda wancan kaucen zai hana bishiya komai to haka shi ma zai hana zuciya to daga wannan dan abin nan ganyen suka ɗauko ma'anar kalma wasu haka suka faɗa shi yasa sai aka kwatanta wanda ya shiga irin wannan hali da wannan kauce ne aka kwatanta shi da shi na biyu kuma wai daga al-ifrat shine wato wuce iyaka وعلى القولين فلا يوصف به رب تبارك وتعالى شي yasa yace duk ma'anan guda biyu ba a cewa ana a'ishiku rabbi ma'ana Allah madaukakin sarki ba a baka kwatanta shi da cewa kai kana ishkin Allah saboda abu ne mara kyau ai duka ne yace ba a siffanta Allah da shi haka nan kuma ba a siffanta bawa a kaunarsa da Allah da shi wannan kalma din ba a siffantawa وإن أطلقه سكران من المحبة قد أبناه الحب أن تميزه كان في خفارة صدقه ومحبته yace inda ace me maye zai amfani da wannan kalmar akan abin da yake so to wannan yana nuna rashin hankalin sa ne da rashin sanin abin da ya kamata to sai na takwas at-tatmimu wannan shi ma nau'i ne na kauna ko kuma na soyayya wa huwa ta'abbudu wa tazallulu shine bauta da kaskantar da kai yuqalu tayyamahu al-hubb sai a ce kauna ta bautar da shi ko ta kaskantar da shi wa taymullahi wannan kalma ce da ake fada a larabci ana cewa taymullahi ma'ana bawan Allah sai a ce abdullahi shine taymullahi وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد ثلاث في الاشتقاق الاوسط وتناسب في المعنى تsakani shi da maraici yana da alaka yanda maraya yake shi kadai wannan kaman ma shi ma kaunarsa da Allah Allah shi kadai ne fa innal mutayyima almunfarida bi hubbihi wa shajuhi kanfiradi alyatimi bi nafsihi an abihi yace domin wanda yake mataki na wannan kauna din ga Allah ma'ana ya zama kamar maraya ne da yake shi kadai ba yi da uba ma'ana ya rasa ko ya rasa uwarsa sai ubansa ko ya rasa ubansa sai uwarsa kenan ita kadai ce yake ganin komai to haka nan wanda yake kaunar Allah ya kai wannan matakin kamar bai ganin kowa sai Allah kenan kaunar shi da Allah ne kawai duk wata kauna a bayan wannan sai da haka kowanne a cikin su zaka samu maraya da in ka ganshi a cikin tausayi zaka ganshi to haka nan wannan da yake cikin kaunar Allah zaka ga kamar halin maraya haka yake in yana kaunar shi ga Allah yana mai kaskantar da kansa yana mai kaunar Allah mai girmama Allah mai san Allah hadha kasarahu yutmun wannan maraici ne ya durkusar da shi wancan kuma bauta ce ta kaskantar da shi ma'ana bauta ce ta sa ya koma ga Allah ya zama kaman haka kaman wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaga wato mala'ika Israfil daga cikin manyan mala'ikun Allah wanda yana cikin mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah sune mala'iku guda takwas wanda siffarsa ta zo a cikin wani hadisi cewa tsakanin daga ƙasan kunnansa zuwa kafadarsa kamar tafiyar shekara 500 su takwas haka ziki shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya su takwas suke rike da al'arshin Allah to ya girman shi yake mala'ika jibril yake gaya ma annabin Allah cewa kakka so kaga mala'ika Israfil a gaban Allah idan ya durkusa a gaban Allah ya koma yana mai girmama Allah yana mai kaskantar da kai in ka ganshi zaka dauka kamar dan tsako ne da aka jika shi da ruwa saboda kaskantar da kai ga Allah ka duba girmansa ka duba kuma yadda yake komawa a gaban Allah to kaga wannan wani matsayi ne na bauta ga Allah da kaskantar da kai to haka ake so ba ya zama a gaban mahaliccinsa yanzu dan tsako in aka zuba masa ruwa kake ganin shi ba inda yake ai ya mutse ya zama wani iri dai ko gashi ma sai kaga kamar ba gashi a jikinsa kamar ba a yi shi da gashi ba to yace haka zaka ga Israfil a gaban Allah haka yi to ma'ana mai bauta ga Allah ya kai wannan matsayi bautacce take sa shi ya zama haka sai kaga yana mai kaskantar da kansa at-tabi'a sai na tara yace at-ta'abbud kenan duk an wuce wannan matakan za a kai bauta shine bauta wa huwa fawqut tatmim shi ya wuce wancan ma gabar da akai magana akai fa innal abda domin bawa huwa alladhi qad malaka al-mahbubu riqqahu shine wanda al-mahbubu abin kauna din ya mallaki wato asalin wuyansa yancinsa falam yabqa lahu shay'un min nafsihi albatta ba abin da ya rage nasa komai nashi na mahaliccinsa ne shi yake da iko da shi bal kulluhu abdun li mahbubi kai dukkan shi bawa ne ga abin da yake kauna a fili da boye yace wa hadha huwa haqiqatul ubudiyya wannan shine haqiqanin bauta wa man kamula dhalika faqad kamula martabata duk wanda ya kai wannan matsayi ya kai matsayin kauna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mala'ika jibril ya tambaye shi cewa Allah ya baka zabi guda biyu me kake so kana so ka zama annabi kuma Allah ya baka mulki ko kuma Allah ya barka annabi kuma bawa yace ni na zabi na zama bawa annabin Allah ma'ana mulki yana kasa da wannan bautar mulki Allah yana yi rabaka a cikin sa ko wani mulkin yazo ya fi naka to amma Allah ya baka bauta fa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da zaku faɗa a kaina kar ku wuce cewa ni Abdullahi wa rasulu ku ce Abdullahi bawan Allah ne manzo Allah shi yasa a matakai da yawa a cikin littafin Allah Allah da ya tashi siffanta shi ya kai wani mataki ne na kololuwa na daukaka amma sai Allah ya siffanta shi da wannan bauta a wajaje da yawa da Allah ya saukar masa da littafi littafin da ba a saukar da kamarsa ba Allah ya ce tabarakan lafi nazalar furkana ala bai ce ala nabihi ba bai ce ala rasulihi ba bai ce ala habibihi ba sai ya ce ala abdihi saboda wannan matsayi na bauta babba ne haka nan da Allah ya yi isra'i da shi zuwa inda ba wanda ya taba zuwa kuma ba wanda zai ji sai Allah ya siffanta shi kuma da wannan siffa ta bauta Allah ya ce subhanallazi asra bai ce bi nabiyihi ba bai ce bi habibihi ba bai ce bi rasuli bai ce bi mene bi abdi haka Allah ya kira sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a ce shi abdullahi ne wa rasuli ka kira shi Abdullahi wa Rasulu, yace la tatruni kama atrati nasara ibna Maryam, kada ku yi shishige a kaina, ku kai ni inda ban kai ba kaman yanda nasara suka kai annabi Isa. Sun ce shi Allah ne, sun ce dan Allah ne, sun ce ran Allah ne, sun ce menene, yace kar ku kai ni wannan, kar ka ce annabi dan Allah ne, kar ka ce annabi ya fi Allah, kar ka ce annabi yana da wata siffa ta Allah, yana da ilimin Allah, yana da sanin Allah, yana da kaza na Allah, kar ka faɗi wannan. Yace qulu Abdullahi wa Rasuluhu, ku ce ni bawan Allah ne, manzon Allah ne, wannan ya isa, amma kar ku kai ni can inda ban kai ba. Ai, kowane bawa yana da iyakarsa, kowane bawa yana da iyakarsa. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine saman annabawa gaba ɗaya, shine saman halitta gaba ɗaya, amma a hakan din yana nan a Abdullahi wa Rasulu, yana nan a bawan Allah, manzon Allah. Shi yasa ko a cikin tashahhud, wanda shine ginshikin musulunci gaba ɗaya, ne kake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan, sai ka ce abdu, ka ce wa rasulu, ba ka ce rasulu wa abdu ba, ai sai da ya zama Abdullahi sannan ya zama rasulullah, ko sai da ya kai bauta sannan kuma Allah ya bashi annabin, ba ka mataki na bauta. Shi yasa malam Ibn Taymiyyah yana da wani littafi babba, sunan shi kenan al-ubudiyya bauta, babban littafi da ya yi bayani akan me ake nufi ma da bauta. Haka Abdullahi wa Rasulu, da haka wannan mataki na bauta mataki ne babba, shine kololuwan daraja. Shi yasa malam ya kawo wannan maganar wacce muka faɗa, yace walamma kamula sayyidu waladi adama hadhihi almartaba, kasantuwar shugaban dan adam gaba ɗaya shine manzonmu sallallahu alaihi wasallama, da ya cika wannan matakan gaba ɗaya, amma ga Allah wasafahu Allahu biha fi ashrafi maqamatihi maqamal Isra, sai Allah ya siffanta shi da wannan wato siffa a mafi kololuwan daraja, shine na Isra'i, yace subhanalladhi asra bi abdi wa maqamu da'wa, haka nan a lokacin da ya zama mai da'awa mai kira, Allah ya siffanta shi da wannan, yace wa annahu lamma qama Abdullahi, shine manzon Allah ya du'uhu, lokacin da annabin Allah ya tashi yana kiran Allah, kadu ya kununa alaihi libada, kai ka ce mutumin da za a yi cincirin doni a hajiye shi, sai ce Abdullahi wa maqamu tahaddi, da lokacin da Allah madaukakin sarki ya kalubalance su cewa su zo da irin abin da wannan manzo ya zo da shi, sai ce fa in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala man ala rasulina ko ala habibina ko ala khalilina, sai ce ala abdina, to haga matsayin bauta ke, wa bidhalika istahaqqa taqdima ala al-khalaiq fi dunya wal akhirah, wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a gabatar da shi akan kuwa duniya da lahira, alaihi salatu wassalam. Qala mala yace wa kadhalika yaqulu al-masih alayhi salatu wa salam, haka nan annabi Isa al-masih amincin Allah da tsira tabbata a gare shi, haka yake fada, idza talabu minhu shafa'a ba'da al-anbiya, lokacin da za a zo a tambaye annabi Adam yayi ceto yace ba zai iya ba, za a tambaye annabi Nuhu yayi ceto yace ba zai iya ba, annabi Ibrahim ba zai iya ba, annabi Musa yace ba zai iya ba, sai a zo ga annabi Isa, lokacin da aka zo annabi Isa abin da yake cewa shine zai ce izhabu ila muhammadin, zai ce ku je wajen Muhammad, abdun bawa ne da ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, bai ce izhabu ila muhammadin rasul ba, kuma akwai rusul da yawa, amma a cikin manzannin shine ya hau wannan kololuwar daraja, da aka yace izhabu ku je wajen muhammadin, muhammadin nan wanda abdun bawa ne da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da zai zo. Yace sami'tu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruhahu, naji Ibn Taymiyyah Allah ya tsarkake zuciyarsa yana cewa fa hasalat lahu tilka al-martaba, wannan matsayi ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi takmili ubudiyyatihi lillah, saboda ya cika bautarsa ga Allah wa kamali magfiratillahi lahu, kuma Allah ya cika masa gafararsa a gare shi. Sai wani wawa da bai san ciwon kansa ba sai zuwa cewa Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah wai ba sa san annabi. Ka duba irin wannan bayanin da suke akan annabin Allah. Wani wawa bai san komai ba, bai san karawa, ya ce wai Ibn Taymiyyah ba ya san annabi, wai makiyin annabi ne, makiyin bayin Allah, bai san wannan bayanin ba. Ka duba irin wannan bayanin, mutane nawa suke irin wannan bayanin su fito da shi. Ka san daraja annabin Allah, ka san matsayinsa, ka san girmansa, wa yake wannan bayanin? Amma an zo an ce wai su ba sa san annabi, wai su suke zuga mutane su kaurace mu akan haka. Haka ake faɗa, akwai masu faɗa wanda ba su san makamar zance ba, za su je su tsaya da su da su a gaban Allah. Ko shi an riga ya gama aikin shi, kuma Allah ya san me suka, Allah ya ƙara musu ɗaukaka. Wa haqiqatul ubudiyya, mana yace haqiqanin bauta, al-hubbu tam, shine cikan kauna, ma'adulli tam, da cikan kankantar da kai, wal khudu, da bada miƙa wuya, lil ma'bubi, ga wanda yake ake so. Taqulul arabu, larabawa ma in sun tashi magana sukan cewa tariqun mu'abbad, wato hanya da aka dole a kanta, ai kazzallalatul aqdam wa sahalatu, saboda binta da ake har ta zama sakakkiya haka. To mataki na ƙarshe na ƙauna, ko na kusa da na ƙarshe, na goma na ƙarshe, al-khulla, shine martabatul khulla. Wannan shine mataki wanda yake babba, kamar yanda ya gabata yace allati infarada biha al-khalilani, malam bai tsaya ma bayanin wani matsayi bane, domin matsayi ne da ko an yi bayanin shi ma ba za ka kai ba, mutum biyu ne suka kai shi. Shi yasa ya ce waɗanda suke keɓanta da shi su ne al-khalilani, waɗannan masu matsayin kulla guda biyu, Ibrahimu wa Muhammadu sallallahu alaihi ma wa sallama, su biyu nan su suka kai wannan matakin. Ya ce kama allamani anhu annahu qala, kamar yanda na sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allaha ittakhazani khalilan, Allah ya rike ni wannan khalil, ya kai ni wannan matsayi, kamar takaza Ibrahim khalila, kamar yanda ya rike annabi Ibrahim zuwa wannan matsayi. Wa qala, kuma shi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila, inda a ce a duk mutanen duniya zan dauki wani ya zama khalil dina, yace lattakhadtu Abu Bakr, da na rike Abu Bakr. Wannan yana nuna matsayin Abu Bakr a wajen annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace walakin, amma dai ku sani cewa sahibukum khalilur rahman, ni mai muku maganan nan, ni khalilur rahman ne, dan haka ba ni da wani khalil sai Allah. Da haka karka zo kana beganka kana soyayya ka, ka dinga ce ma wacce kake zo khalilati, ko ita ta dinga ce ma khalili. Wannan kulla matsayi ne daban da ba irin shi, matsayi ne da babu wani wanda zai kai shi. Mala ya ce wani hadisani, waɗannan hadisan da aka ambata guda biyu fi sahihi hadisai ne masu inganci. Wa huma yubtilani qawlu man qala al-khullatu li Ibrahim wal mahabbatu li Muhammad, akwai wasu da suke karkacewa zai su ce kulla ta annabi Ibrahim ce, mahabba kuma ta annabi Muhammad ce. Ya ce a aya ya ce inna Allaha ittakhazani khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila, don haka kulla ta su ce duka. Yace fa ibrahimu khaliluhu wa muhammadun habibuhu, haka suke cewa. To muhammadu laysa khaliluhu kenan, na huwa khaliluhu kama anna ibrahima khaliluhu, kuma dukkan su habibuhu ne, wa ibrahim habibullah wa ibrahim wa muhammad habibullah wa musa habibullah wa kalimullah wa adam habibullah, dukkan su Allah yana kaunar su, suna kaunar Allah. To za mu dakata a nan insha Allah, wanda za mu ci gaba abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan shi, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.